demokradiya a yau. Cikin shirin ina rigar kariya gwamna Fayo she har EFCC ta aza takunkumi kan asusun ajiyarsa a banki. Masauraran assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Hukumar EFCC a Najeriya ta tabbatar da cewa ta aza takunkumi kan asusun gwamna Ayo Fayo she na jihar Ikiti, alhali kuma yana gwamna. Shin wannan mataki bai saba a tsarin mulkin Najeriya ba da ta baiwa gwamna da shugaban ƙasa da mataimakansu kariya har sai sun bar mulki? To kamin ku ji amsar wannan tambaya ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilika ya haɗa mana.
I wouldn't call it a shutdown. What happened is that the commission conducted.
Bari in faɗa maka ba ma ɗaukar cewa rufe asusun kuɗi na Ayo Fayo she muka yi, amma bincike muke yi da ya sanya muka rike wannan ma'ajiyar. In ji kakakin hukumar EFCC Wilson Ojeren da yake ƙarin bayani kan rufe asusun gwamnan Ikiti Ayo Fayo she a bankin Zenith.
Conducted an investigation or is conducting an investigation on monies that illegally left the office of the former national security advisor. And in the course of pulling the money through, investigators were led into the account that supposedly belongs to Ayo Fayo
she. Ojeren ya ci gaba da cewa jami'an mu na gudanar da bincike ne kan kuɗaɗen da suka fito daga ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro Sambo da Suki. Daga ganera biliyan dubu da miliyan 200 sun shiga ma'ajiyar ta Ayo Fayo she. Shin da wace doka kuka dogara wajen rufe asusun gwamnan da ke kan gado, kuma in kun yi la'akari da kariyar da gwamnan ke da ita?
I think that is not in doubt by the provision of section 28 of the Commissions Act and section 34 of that same act. We have powers to do that. I don't know of any.
Wilson ya amsa da cewa wannan ai ba wani kokonto don sashi na 28 da 34 na dokar da ta kawo hukumar EFCC ya ba mu hurumin bincike ko rike duk wani asusun kuɗi da bamu yarda da shi ko da yake da abin zargi ba. Shin menene ra'ayin mai shari'i kan lamuran cin hanci da rashawa Bashir Baba kan wannan takaddamar ta EFCC a gefe guda da kuma jami'an banki masu bada hakuri ga wanda ake zargi?
Kokarin da suke su roki gwamna Fayo she kar ya fasa wannan rubabban kwan cewa ga fa yadda abin da yake har akai ga bin diddigi a gano cewa shi Godwin Emefiele shine yake shugabantar wannan banki na Zenith lokacin da aka tafka wannan ta'asa har gwamnati ta kai gare shi. Kuma kar mu manta, mutane suna ta kururuwa cewa yana da kariya. Ka duk waɗannan maganganun banza ne. Ba shi wa a ce dan kana gwamna ko kana shugaban ƙasa wai tsarin mulki ya baka kariya, wato ko mutun kaga dama ka yanka shikenan babu yadda za a yi da kai, sai dai a sa maka ido sai ranar da ka gama aikin gwamnan ka ko ka gama aikin shugaban ƙasar ka. Kuma a ƙasar nan ai mun ga lokacin da aka rufe asusun jiha masu kutum lokacin Jonathan bai rufe asusun gwamnatin jihar Adamawa ba lokacin Inyako? Yadda an yi wannan?
Ta yaya mutumin da tsarin mulki ya baiwa kariya har sai bayan ya kammala mulki sai a waye gari hukumar hana yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annuti ta hana shi fidda koda sisin kobo daga ma'ajiyarsa a banki? Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan.
Tsarin mulkin Najeriya a ƙarƙashin kashi na 308 ya yi bayani akan cewa wanda yake riƙe da makamin shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa ko gwamna ko mataimakin gwamna, wato mutane hudu kenan wanda aka zaɓe su bisa ga tsarin mulkin Najeriya, in suna riƙe da kujerar daga ranar da suka ɗau rantsuwa har zuwa ranar da za su gama aikinsu na wa'adi na shekara hudu ko kuma an sake zaɓensu na shekara za su kai shekara takwas, to muddin suna riƙe da wannan kujerar shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko gwamna ko mataimakinsa, to ba a iya ƙararsu a kotun. Wata takaice su ɗin nan suna zaune ne ba wani abin da za a iya musu sai ko dai in sun aika wata wani laifi na saɓawa tsarin mulki. To tsarin mulki ya ce a ɗauki mataki a tsige su.
Hajji Hassan Liman, na ma wannan tambaya saboda wataƙila ba za ka kasa sanin cewa ba akwai batu cewa hukumar da take yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC sun aza takunkumi kan wato ma'ajiyan kuɗin gwamna Ayo Fayo she wanda shine gwamnan jihar Ikiti a halin yanzu. Shin EFCC tana da hurumin ta ɗauki mataki kan gwamna Ayo Fayo she alhali yana gwamna?
Abin da za mu tambaye kan ba kai shine menene dokan da ta kafa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauransu, wato hukumar EFCC ta faɗi. To a nan za mu sake koma cikin wannan dokan da ta kafa ta wanda aka yi wanda ayyana ta a shekara ta 2004 wato a kashi na 6 da kashi na 34 na dokan da ta kafa ita ERCC. To in aka duba sai a duba shin wannan kashi na 6 da 34 shin sun yi karo da kashi na 308 na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ce ɗan mutum na rike da kujerar gwamna kuma taimakinsa ko shugaban ƙasa ba a iya masa, ba a iya kai shi kotu da sauransu. Amsa a nan Haji Sabo shi ne, don ɗan mutum yana matsayin riƙon kujerar gwamna ko mataimakinsa ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa, abin da ake nufi shi ne ba ka iya gabatar da shi a kotun ka tuhume shi da sauransu. Amma in aka tarar cewa ana tunanin cewa yana kan wannan kujerar ya aikata laifi ko ya yi sababu da faɗi da dukiyar jama'a kuma yana kan kujerar wannan gwamnan ko shugaban ƙasar, to a nan hukumar bincike ta ERCC za ta iya wannan gwamnan ko shugaban ƙasar bincike a kan tunanin laifin da ake tunani ya aikata. Amma an suka yi bincike, iyakacinsu za su tsaya nan, ba za su iya gabatar da shi a gaban kotun ba. To a nan shin me ake nufi da bincike? Naka tarar da cewa akwai kuɗi ko wani abin da ake zargi ko ake tunani cewa gwamnan ya yi almundahana da shi, za a iya kafa takunkumi ko a ba da oda a dakatar da ita?
To Hajjar Suleiman, ba za a iya tuhumarsa a gaban kotu ba da sauransu, amma in za a je a samu wannan umarni na kotu saboda a hana a cewa banki a dakatar da amfani da wannan asusun takarda ce za a shigar gabar alkali, to wannan din bai zama kamar an kai ƙarar gwamnan ba?
Haji Sabo, bai zama da kamar an yi ƙarar gwamnan ba, domin irin odan da ake nema na dakatar da ko rike irin wannan dukiyar, ana dakatar da shi ne yana nemo irin odan da ake nufi na ex parte, wato oda wanda za a neme shi ba tare da an nemi wanda ake tuhumarsa ba.
Akwai hukunce-hukuncen da kotu suka yanke a baya cewa ko da mutum yana gwamna duk da wannan rigar kariya, idan zargin da ake masa ya shafi harkar zaɓe, to wannan kariyar ba za ta yi aiki ba. Abin da ake zargin waɗannan kuɗaɗe da ake zargin gwamna Ayo Fashi suna da magana dangane da yadda zaɓensa na zama gwamna a karo na biyu. Shin hukumar EFCC tana da hudumin ta tafi kotu kan wannan shari'a ko kuma a gabatar da gwamna a gaban kotu game da wannan tuhuma da yake harkar zaɓe yake magana?
Tuhuman da ake masa a yanzu ba ana nufin shin zaɓen da aka yi masa an yi daidai ko ba a yi daidai ba. A bisa tsarin mulkin Najeriya, a kashi na 258 inda aka kafa kotuna masu zaɓe da shari'ar zaɓe, za a iya ƙarar gwamna in ana tunanin cewa zaɓen shi ba shi bisa ga ƙa'ida ba. To a nan zaɓen ne ake magana. Wannan ita ce kaɗai tsarin mulkin Najeriya ta yadda a yi ƙarar wanda yake kan ƙaragan gwamna ko shugaban ƙasa in ana tunanin zaɓen da aka yi masa ba yi daidai ba. Amma inda ake tunani bisa ga aiki ko kuma hanyar zai ci zaɓensa ko kuma yaƙin neman zaɓe, ana tuhuman tunanin cewa ya yi akwai wasu kuɗaɗe wanda aka yi su ko aka bi su aka yi amfani da su ba bisa ga ƙa'ida ba, to ba shi za a yi ƙara ba. A nan ana tuhuma ya aikata laifi ne a ƙarƙashin doka na aikata laifuffuka da hukunci. A nan ba za a iya kai shi gaban kotun ba sai ranar da ya bar ofishin gwamna, amma a yanzu ba za a iya kai shi gaban shari'a ba saboda kariya da yake da shi a ƙarƙashin kashi na 308.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Mali Kaya da lauya Hassan Liman da kuma Cibahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.